a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummar su. A yau dandalin VOA ya samu bakwanci.
To bakwancin wa muka samu yau?
Hajiya Nafisa Ahmad Yaro. Ina kasar Kano ne, amma ina aiki a Abuja. Na yi makaranta primary school inda na yi shine Lebanon Primary School a Kano. Daga nan kuma na tafi Women Arabic Teachers College. Larabcin alhamdulillah daidai gwargwado. Sannan kuma daga nan na yi diploma dina a Islamic Aminu Kano Islamic
Studies. Abu da zamani tuka su ci karanta kenan?
Nasu in karanta Arabic, amma saboda yanda suka ga grades dina suka ga cewa English dina dai ya dan fi yawa, sai suka bani law. To muna nan dai ina karanta law. A ina legal dai, Allah ya kawo miji ne aure.
An gama diploma ne kasan?
Ban gama diploma din ba, amma dai lokacin na kusa gamawa ina yaya din karshe na, Allah ya kawo miji ne aure. Kuma da ni aure bayan shekara daya sai na haihu. Saboda haka a lokacin ne na gama diploma nawa.
To an samu dama kammalawa kenan.
An samu kammala daga nan kuma na su na tafi UK, na fara level 1 ina a law department of law. Sai kuma ya kasance na dan samu sabani ne, ke cewa idan har zan yi law sai zan tafi law school, sai dai na bar law din. To haka dai na hakura saboda zamantakewa na aure na bari sai after 2 years.
Bayan kin shekara nawa?
Shekara daya a law nan department of law. To bayan shekara na biyu, na shekara biyu haka ina zaune bana komai, sai kuma daidai na kuma try na ce bari in koma in degree ina dai. To shi ne na koma na political science, BSc in political science.
Ana
na kammala
ina ne, ba samu abin da rai yake so ba.
Haka ne.
To da bisa samu abin da ranki yake so ba wajen karatun, ba dan fuskanci wasu kalubale ba?
To an dan fuskanta, saboda a lokacin na so law din, sai kuma Allah bai yi ba. Saboda haka political science din na karanta shi ne bisa kaddara, amma dai alhamdulillah tun da ni dai na so damu in samu degree ina ne a hannu. Saboda haka na dan daddage, kuma sannan lokacin sai kuma Allah ya kuma bani wani ciki. Saboda haka makarantar sai ta zama ana yi ne dai a hankali.
Kenan karatu da aure da wahala?
A gaskiya yana da wahala.
To bayan kammala ina batun aiki?
To daga nan dai bayan wasu ɗan shekaru na kai ina zaune haka, sai na ce kai ware dai na nemi aiki inda nake, kamar local government ne gidan shi mijin nawa. Saboda haka sai na nemi aiki da local government, na samu primary, na samu ina koyarwa a primary school dawa. A nan ne primary school na koyar a wannan primary school. Ina zaune bayan shekara uku, sai kuma na ce to bari dai in sake neman wata koda a state ne, tunda a local government nake. To na sake nema, kuma alhamdulillah na samu wata makaranta ana ce mai a nan Sabon Gari, ana ce mata Mai Kwatashi. Can kuma dai na kuma tunanin ce to bari kuma in koma federal.
Duka kuma yana mara miki baya?
To gaskiya mun rabu a lokacin da nake primary din. To daga nan ne dai na koma secondary school din lokacin ban da aure. To a haka kuma da naga na shekara uku at least ina da experience, sai na ci tubar in nemo federal. Kamar da wasa lokacin sisters ina ma na biyu da sunan kawai bari in je mu tafi tare da su, suna neman irin su samu. Na je wurin commissioner din, na gabatar da kaina, ya ce to shikenan mu bari dai zuwa wani lokaci. Ba a dade ba kuwa, sai Allah ya sa aka kira ni daga civil service commission, aka ce in zo. Amma da taimakon wata kawata aminiyata wanda babanta shi ma ya yi aiki a wurin, shi ne muka je tare. Aka ba mu aiki gabaɗi mu ne da ita.
Gashin mace kuma yanda ke karanta mana labari an yi kusan shi gobar maya. Me yasa biki karaya ba?
Abin da yasa ban karaya ba, gaskiya tashin da aka yi mana, iyayenmu sun nuna mana cewa komai za ka yi a duniya in dai ka sa imani da ikhlasi da kuma juriya, to insha Allah za ka cimma nasararka. To shi sabon karai ba, kullum Allah ne a gabana. Na san cewa duk abin da zai faru da ni Allah ne yake yi, kuma shi yake sa ya faru da ni.
A takaice, wani irin shawara za ki ba matasa, musamman mata?
To shawarar da zan bayar shi ne, duk abin da mutum zai yi a duniya ya tabbatar ya yi shi saboda Allah. Kada ya sa cuta, kada ya sa zalunci kada kuma ya ringa hangen sama dan saboda duk inda zaka hangi sama to alalle fa ka kai kanka wani wuri ne amma muddin kana hangen abin da kaga cewa yana ƙasa da kai to tanan ne zaka san cewa zaka iya abin da kake so
to madalla da fatan matasa za amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya.